takaddama ya samo asali ne daga wasiƙar da Attorney General na ƙasa ya aika wa wani gwamna na jihar Kudu Maso Yamma akan shirin zababben shugabannin kananan hukumominsa ya nada wasu na rukun ƙarya.
A wani abu da shugaban ƙungiyar Save the Change Alhaji Bashir Dan Musa ya ce a gaggauta yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa garan Bawul.
Wato ya kamata a yi gyara tsarin mulkin ƙasar nan. Su majalisar da muke da ita yanzu ta ƙasa. A fahimta ta a wannan karkashin shugabanci nasu a shirye suke su irin waɗannan gyare-gyaren domin naga sun dauko hanya to ya kamata su gyara wannan tsari da ake cewa kudin karamin hukumomi su je hannun gwamnoni a soke shi ba tsari bane ba a rushe shi wannan tsari da aka ce hukumar zabe ta jiha ta gudanar da zaben karamin hukumomi a rushe shi because duplication ne ba su da kayan aiki yawancin kayan aikin nan da na ainihin suke amfani su duk abinda yawanci mutane na zargin su da cewa duk abinda gwamnatin jiha take so ai shi ake yi
a national garden mai magana da yawun jam'iyyar ANRP sai su aku ne ya ce yana goyon bayan matakin da gwamnatin tarayya ta dauka ne na bawa kananan hukumomi kudaden su kai tsaye domin su ne suka fi muhimmanci a harkar demokradiyya.
That's why I was happy about the letter by the Attorney General of the Federation saying that unelected local government councils are illegal, which is a fact.
Shi kuma masanin kimiyyar zamantakewan dan adam kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kare ya ce an dade ana ja'inja akan wannan batu kuma laifi ne na kundin tsarin mulkin ƙasa.
Tsarin mulkin Najeriya bisa ga dukkan alamu bai fito ƙarara yayi bayani wanda zai kwantar da zuciyar kowa akan menene takamaiman ginshikin da aka dora tsarin kana kuma ba. To shi yasa ake ta samun takaddama akwai yunkuri-yunkuri da aka yi a baya domin ganin cewa an tabbatar da wannan tsari na ƙananan hukumomi ya samu cin gashin kansa to amma ya ta samun cikas a cikin waɗanda suke da ra'ayin cewa ƙananan hukumomi ya kamata a saka musu mara akwai ma'aikatansu a ƙarƙashin kungiyarsu wato ALGOS akwai kuma waɗansu 'yan rajin demokuraɗiyya a ɗaya ɓangaren kuma su kuma gwamnoni yawancinsu suna adawa da wannan yunkuri. Sa'an nan kuma suna amfani da 'yan kanzaginsu su ga cewa ƙananan hukumomi ba su samu cin gashin kansu ba. To su waɗannan ƙungiyoyi da suka mayar wa malami martani su ne 'yan kanzagin gwamnoni wanda suke ganin cewa ya yi katsalanda ne ko kuma ya yi shishigi. Suna da'awa cewa bai kamata a ce ministan gwamnatin tarayya ya shiga cikin maganar da ta shafi jihar Oyo ba. Sa'an nan kuma akwai musamman ma masu rajin abin da suke kira sake fasalin Najeriya su ma suna ganin cewa ya kamata a ce ƙananan hukumomi su kashe zuri.
Abin gura a gani shine yadda za ta kaya a tsakanin kungiyoyi masu zaman kansu da gwamnonin da suka riga suka sauke zababbin shugabannin ƙananan hukumominsu. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.